the pursuit of this bandit is still ongoing. We will not allow them to regroup.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke bayyana cewar sojojin suna can suna farautar ƴan bindiga dadi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta 8 da kuma dakarun exercise Sahel Sanity da yaki da ƴan bindigar. Dole ne zamu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke labewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki daya.
Flush them completely.
Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai kazalika ya kara wa'adin aikin dakarun na exercise Sahel Sanity da ke yaki da ƴan bindigar ya zuwa watanni ukun farkon shekara mai kamawa.
Exercise Sanity, as you all know, we initially had the conception to
aikin dakarun exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata daya zuwa biyu, amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa karshen wannan wata. Ganin kuma in mun gusa ɗan bindigan nan ka iya bullowa, a don haka mun ƙara wa'adin sa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa. Kuma za mu ƙaro gangan sojoji da kayan aiki don tabbatar da an kammala wannan gumurzu baki ɗaya. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na daga cikin ƙwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da a mamaye wannan daji.
Dama mun daɗe muna ya kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da sali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake cewa drone. To akwai wurare da yawa wa'anda duniya sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido, kuma mun ga amfani. Sannan akwai tauraro na sama abinda ake cewa satellite, shi ma ana yi amfani da shi. To a takaice dai abubuwan da muke fatan ita rundunar sojan Najeriya ta yi kenan, wanda kuma ya kamata ta bayyana ma duniya don a fara samun kwanciyar hankali da cewa lalle ikirarin da ta yi abin ya kasance haka. Amma dai a takaice idan haka din ya kasance to abu ne na alheri.
To ko ƙarin wa'adin na dakarun exercise Sahel Sanity ka yin wani tasiri a wannan yaƙi da ƴan bindiga? Wing Commander Musa Isa Salmanu tsohon jami'in soji ne a rundunar sojan Najeriya.
Shi soja ba a yi shi ba don irin wa'annan aikin na dindinda. Akwai abin da ake cewa faces a cikin kowane operation da ake yi. Akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba, akwai face ɗin da soja za su zo, akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban, wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo su ci gaba da aikinsu. Shi soja ba a yi shi ba don ya zo ya tsaya kullum cikin jama'a, a ba haka aikin shi yake ba. Failure ne na sauran jami'an tsaro har ya zo ya zama cewa duk abin da za a yi kaga an kawo soja, to magana ma a bar shi dindindin ma ba ta mata su ba.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da sabbin matakan da General Buratai ke ɗauka zai yi domin kawo ƙarshen aika-aikar ƴan bindiga daɗi a jihar Katsina da ma shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.